Taron masu gidajen gasa burodin dai ya sami halartar shugabannin kungiyoyi na jihohin arewacin Najeriya 19 da kuma birnin Abuja. A bayan kammala taron ne kuma sai shugaban masu gidajen gasa burodi na tarayya Mr. Dominic Daniel Tumba ya gana da manema labarai don fayyace matsayin kungiyar.
Katinmu yanzu ga halin da masu birni suka shiga ciki shine abin da na fita ta kawo mana harajin da ta kawo ta dora mana akan aikin da muke na gasa burodi a Najeriya ba zai yiwu ba, saboda a duk faɗin duniya ba inda ake registering bread. Bread abu ne wanda za a dafa shi yanzu, a cinye shi yanzu. Da farko a baya ma mutum ba gaya musu cewa lallai bread ba a registering bread. Danyen kaya ne ka dafa shi yanzu ma yanzu zai kare. So muna kiran gwamnati ba muki ba, amma wannan taron da suka dora mana gaskiya fi karfi mu, ba zan mu yarda ba, ba zan taɓa yarda ba. Sannan kuma wannan taron dama da farko shekarun bayan da suka shige registering bread ma suka ce kyauta za a yi, kyauta ne. Yau kuma gashi an kawo mana taron da ba za mu iya biya ba. Sannan an kama ka da laifi wanda ba da kai ta kawo ba, a dora ma taron miliyan 2.
Kun aika musu a matsayin ku akai?
Eh, mu aika musu a matsayin mu gaya musu matsayin su shugaba na coordinator na North East gaba daya mun gaya masa, kuma lalle ya tabbatar mana cewa zai koma Abuja zai je samu director general zai mata bayani. To duk abin da fata fada mishi akan wannan kare-karen zai dawo ya gaya mana. To yanzu muna jira akan wanda suka yi a Abuja ya gaya mana, sannan mun musu matakin da zamu dauka.
Shi ma nasu jawabin shugaban kungiyar masu gidajen gasa burodi na jihohin Arewa, wanda har ila yau shine shugaban na jihar Kaduna, Alhaji Bashir Tahir, ya bayyana irin alfanun da gidajen burodi ke samarwa wajen bunkasa tattalin arzikin kasa.
Gidajen burodi suna ɗaya daga cikin waje da suke taimaka ma al'umma. Me yin burodi ko buhu ɗaya zuwa biyu za ka ga akwai ma'aikata sama da mutum 10. Yanzu a nan Bauchi da muke magana akwai gidan burodi da yake Azare Alheri Bakery ake ce mai, suna da ma'aikata ni na je na gani sama da mutum 500. Taimaka ma gwamnati suke indirectly. So wannan abu ya shigo abinda ake registration naira 10,000-20,000 da wasu penalties da charges da yanzu da suka kawo, wanda muke gani ne aikin biredin ba a taimake shi ba a karasa shi.
Ba za a dauko din sun yi muku yawa ne ko kuma
ninkawa su 10 suka yi, ba ninkawa ne su 100 suka yi. Yanzu alal misali wanda karamin ma'aikaci ko karamin gidan biredi masana'anta da take aikin buhu 1 zuwa 5 an ce yanzu za ta yi register sai ta kashe 150,000. Wanda da 10,000 ne. Akwai dokan da tace in aka zo aka same ka da matsala a gidan biredin ka za a iya rufewa. Abinda zai sa a rufe a bude shi sai ka biya naira 3,000,000.
Shi ma dai shugaban masu gidajen gasa burodi shiyar Arewa maso gabas Alhaji Muhammad Gidadu Sani, kuma shugaban kungiyar a jihar Gombe, ya yi tsokaci dangane da halin da gidajen gasa burodi za su fuskanta a sanadiyar ƙarin harajin da hukumar NADDAF din ta yi.
Analysis da na ba a NADDAF na tabbatar musu cewa a Maiduguri kamu matsaloli na tashin hankali da kuma matsala na tattalin arziki da aka shiga, muna da gidajen biredi 400 da wani abu, amma yanzu kwata-kwata 150 muke da shi. Sannan kuma na tabbatar musu cewa a shiyar Arewa maso gabar muna da gidajen biredi guda 900 da wani abu, amma yanzu 900 da wani abu muke da shi. Guda 1,000 sun fita a business din saboda kawai yanayin ne mai na tsadan kaya. A yau din nan an ƙara kowace buhun fulawa kuɗi, a yau din nan an ƙara kowane buhun suga. Kuma muna kira da babban murya da a tabbatar cewa an shawo kan wannan matsala ta hanyar barin mu ci gaba da sana'ar biredin mu yadda muka saba. Dama duk shekara biyu muna renewing number. Mun yadda da ladabtarwa, amma ba mu yadda da fitar da masu biredi a business din biredi ba.
Abdulrahman Muhammad, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.